hali yanzu da farashin man kanan zuri ya kai intaha a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya, inda ake sayar da lita daya ta man kanan zuri daga naira 250 zuwa 300, wani wuri ma har fiye da haka, a maimakon naira 120 ko 130 a gidajen mai ada a birnin Ibadan. Wasu magidanta sun ce suna amfani da kanan zuri fiye da komai a wajen dafuwa.
We use kerosene in Nigeria than any other means of cooking. The way the kerosene is cost is unfair. The money that we're supposed to use, we use it to buy kerosene. There is no money.
Wannan mai amfani da kanan zuri tace yadda kanan zuri ke tsada, baya da kyau. Kudin sayan abinci ne suke amfani da su wajen sayan man kanan zuri.
We sell what we buy, and then kerosene is not available. It's very, very expensive. As long as the refineries are not working, you know, the product cannot be available.
Shiko shugaban kungiyar yan kasuwa masu sayar da mai a jihar Oyo, Alhaji Rahim Razak, yace suna sayar da abin da sun kasaye. Babu man kanan zuri tunda matatun mai ba su aiki. Daga nan sai na kira wasu masu amfani da kanan zuri a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya.
Sunana Komarannu Lawal Biwa.
Kai mazani wane gari ne ko kuma wace jiha?
Shugaban matasan Hausawan jihar Ekiti. Ni kuma mazaunin Ado Ekiti ne, babban birnin jihar Ekiti.
A halin yanzu nawa ake sayar da wato litar kanan zuri a nan birnin Ado Ekiti?
To, litar kanan zuri a karamce dai ana samu 300-350 har 400 ma ana samu, wasu gefe-gefe.
To, idan aka zo gidan mai ana samu koko abin da wahala?
Gaskiya abin da wahalar samu, amma idan aka zai aka haƙuri za a samu, amma dai abin yana da wuyan samu gaskiya.
Sunana dai Abubakar Aji daga nan dan Kandela, mai sana'ar naman shinko a nan gannan Ondo.
A nan jihar Ondo, yaya ake sayar da litar kanan zuri a halin yanzu?
Ga halin yanzu dai da shekaran jiya na su yi ta kan naira 100, amma a jiya an so ne sa kan naira 175, wani wuri 180.
Wato litar kanan zuri din dai bata da tsayayyen farashi har yanzu dai abin na yi suna ƙara farashi gaba kenan.
Ka Allah, babu wanda ba a su su ana su suwa 100, suna su yi ta kan 100, suna su yi ta 180, na su yi ta 170, a jiya na su yi ta 170.
Tuwa Dado Miro.
Gari Miro, kai mazauni wani gari ne ko kuma wace jiha?
Ni mazaunin jiha Oshunta.
To, yaya magana nar kanan zuri a nan jihar Osun, nawa ake sayar da lita a gidan mai?
Lita ana sayar ta akan 275, wani gidan mai 280, mai har 300.
To, tun wane lokaci ne wannan tsadar kanan zuri ta fara?
To, dukkan tsadar nan dai ba ta wuce kwana 5 ba.
Yanzu ku mazauna nan jihar Osun, yaya kuke ji da wannan tsadar kanan zuri?
To, wallahi tsadar nan kan muna jin ta gaskiya sosai.
To, me kuke neman gwamnatin tarayya ta yi muku a game da man kanan zuri din? Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.